jagoran tawagar kuma shugaban kwamitin kula da harkokin kasashen waje na majalisar wakilan honorable Yusuf Buba Yakubu ya gaya mini cewa majalisar ta kyamaci wannan mummunan al'amari da ya kai ga rasa rayuka da kuma asarar dukiyoyin ƴan Najeriya da ke kasar
ya kamata mu yi tunanin a hadu a matsayin mu na Afirka kamar yanda tasan turai suka hadu wato European Union suka zama daya don a samu ci gaba ba mu shiga kashe junan mu ba domin babu kasa guda daya wanda za ta iya ci gaba ba tare da hadin kan wasu kasashe ba saboda haka mu a matsayin mu na ƴan majalisa da matsayin mu kuma na gwamnati a Najeriya ba mu ji dadin wannan abun ba kuma mun dauki matakai daban-daban domin kawo ƙarshen ta domin ƴan Najeriya su samu su zauna a kowane kasa na duniya muddin in za su zauna su bi dokokin wannan kasashe kuma su yi kasuwancin su su yi makaranta a ko'ina suke so a duniya sannan kuma mu a matsayin mu na majalisa mu ma za mu dauki namu matakai daban-daban wanda zai kawo ƙarshen wannan in ma ya kama mu sake duba dokokinmu na zamantakewa tsakanin ƙasarmu na Najeriya da wasu kasashe duk za mu yi kafin mu kai ziyara wannan ƙasa mu je mu haɗu da wata ɓangare na gwamnati musamman majalisa wanda su ne abokan aikinmu domin a gani yadda za a maganta wannan aukuwan wannan abu a gaba.
Haka zalika shugaban hukumar sa ido akan Najeriya da kasashen ƙetare a bikin Dabri Erewa ta yi bayani tana mai cewa
wasu waiting for the result of the investigation they promised us to get out the results and are waiting for the results and also there must be consequences for actions if policemen are your people who are killing people and nothing happens to them then it will continue to happen so South Africa should continue to put the political will to talk to their people to put a stop to it
a bikin Dabri Erewa ta ce bata ga dalili da zai sa jami'an tsaron kasar su kasa fitar da kokarin rahoto akan aukuwar irin wannan barazana ba har ma da wanda suka faru a baya da ke buƙatar wani bayani da zai bada alƙiblar ɗaukan matakan da suka dace shi ma mai nazari akan harkokin dangantakar kasashe Ahmad Muhammad Alƙali na da ra'ayin ganin kasashen biyu sun yi sulhu ba tare da ɓata lokaci ba
kamata yayi gwamnatin Najeriya ta zauna ta yi karatun talatsu akan dangantakarta da kasar South Africa ko kuma Afirka ta Kudu wanda ta samu asali cikin al'ada kasashen biyu kamar wa da kani ne saboda haka idan matsala ta samu tsakanin wa da kani akan zauna a tattauna a san yadda za a yi a dukkanin wannan matsaloli kamar yadda lokacin kasashen biyu suka tsara amma yankin rijijiniya tsakanin kasashen biyu ba zai haifar musu da tsami ido ba
wannan barna dai da aka yi wa ƴan Najeriya ba shi bane karo na farko kuma ya sa wasu ƴan Najeriya sun ma dauki fansa akan harkokin kasuwancin da ke da alaka da Afirka ta Kudu a nan Najeriya Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya